قدري مقداري العزيز، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق ومر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيرز بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي، ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقلام فريد دهري على الإدلاك حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبراهيم ياس، ورضي الله تعالى عن شيخ أم ربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد قال أن الله من أهل السداد والعمل والسكر والكمال والمعرفة واليقين والتزكي واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله، ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بها زيالي أحل الله من يوم أهلت الدنيا إلى انتهائها يا همة شيئه دري لنا بهذا المهذر والتعبي بنظرة تأتي لنا بالذفر. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله منا كراتو أجيرين دقا كان أبن نيشا في قربو من تقرب إليه زراعا تقربت إليه باعا. القرب سنم كيما كان أكان باين قرب أكي بكينسا دقا حضران شو تجاني رضي الله تعالى عنه معنا كلمو ميني وين دسكفتو wanda ba kowa ne yake iya gane me ake nufi da su ba shine shau tijani ya fitar da su ga yadda abugon suke in an ce qurbu to kusanci yadda ake nufi haka ake nufi da shi ko in an ce bahika ko ajiba ko kuma gabiba ko sakhida zauna ka zauna kawai zauna sai karatu to wannan shine to idan aka ce abinda ya fara zuwa zihini da abinda ake ganin shi a matsayin shine karatu to wannan in aka ce ajiba to ajiba rabbuna sahida rabbuna gadiba rabbuna bayika rabbuna duk wa'annan to suna zuwa a zihinin farko da mutum zai kama ya tafi a kansa a yi tsammanin an kai to amma abinda ake nufi kaman nazara subhanahu wa ta'ala Allah yana kallon halitta wato 360 nazaratan to a cikin hadisin da yazo shine za a bayyana me nazarullahi yaya ganin Allah yake shin dama akwai wani guri da akwai abin da Allah yake kallo akwai abin da Allah ba kallo ko kuma akwai wani hijabi da yake tsare Allah kaga ta'ala an zalika udwan kabira to abin da yake nufi wa amman nazaru minhu subhanahu wa ta'ala alwarid fi qawli sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi huwa a cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar mil'a ma alima wala hawla wala quwwata illa billah mil'a ma alima wa adad ma alima wa zinatu ma alima duk wanda ya karanta wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mil'a ma alima wa zinatu ma alima wa adad ma alima wa zinatu ma alima in ka fada ka daga ciki Allah zai maka kyauta shidan nan daga ciki daya akwai Allah zai kalle ka to wannan kallon shine ainihin mahallin shahid na hadisin to idan Allah ya kalle ka ko bi ma'ana qala fi fadlihi ganin Allah ya kalle ka fadlihi daga cikin fadalansa wa nazarullahi ilayhi kallon Allah zuwa ga dan adam wa man nazara ilayhi lam yajibuhu duk wanda Allah ya kalle shi kuma Allah ba zai masa azaba ba shine qarin muhallal shahidin sirrullahi mazbulun alaina wa ainullahi naziratun ilaina to duk lokacin da kai wannan tasbihin Allah zai kalle ka to kallon Allah kuma ba za a maka azaba ba kenan shine ma'anar sa wa haqiqatun nazari ha huna abin da ake nufi da kallon anan laysa huwa sifatul basri ba sifa ne na gani ba fa yana tilkar sifatu qala fiha domin wannan siffan ubangiji ya fada la ya fa alai shay'un fil ardi wala fis samai ka sani babu abin da yake buyen ma Allah fil ardi wala fis samai ko a kasai ko a sammai babu wal murad bin nazari ha huna abin da ake nufi da kallon kuwan nazarul khas kallo ne irin na keɓanta bi hukumul inayati wal muhabbati shine Allah ya zabe ka daga cikin wanda ya kalle ka kuma Allah ya so ka shine ashe an nazaru anan al inayati ne wal muhabbatu abin da ake nufi kenan kallo na inaya kallo kuma na muhabba shine Muhammad bin Ali dan Abdun Hanafi yana cewa inna lillahi fi yadi fi kulli yamin 360 nazaran a cikin yadda Allah yake kallon halitta kowani halittan Allah gaba ɗaya ubangiji yana kallon ta 360 to wannan kallon kullum ya kalla kenan tunda Allah yana kallon halittan ne to wani irin kallo shine an-nazaru nazaru al-inayati wal-muhabbati wa Allah ya zaba yayi masa wannan kallon ba kallon ani ba khasi ake nufi domin ai kowane lokaci Allah yana kallon kowa babu wanda Allah yake buyen masa kamar yanda nasi yace la ya fa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai babu wani abin da yake buyen ma Allah kaga ba abin da ba a gani kenan to amma wani irin kallo wannan nazaratul inayati nazaratul muhabbati to shine nazaran da ake nufi wallahu alam wal murad bi hadhihi an-nazara abinda ake nufi da wannan nazara shine fuyudatur rahmaniyatul ilahiyya shine fuyudur rahmatul ilahiyya kwaranyowa ne na rahaman ubangiji wato fuyud kaman ariskan maka da lafiya ariskan maka da kuɗi ariskan maka da dukiya ariskan maka da ilimi wanda duk akwai kishiyan rashin ilimi rashin kuɗi rashin lafiya to duba wannan ba a samuwan ba rashin ba sannan kuma an kwaranyo maka shine faba yafi da fuyudatan kenan allati yafi duha ala khalqihi wanda Allah yake kwaranyowa wa bayinsa min sawabi bi fadlihi wannan kuma daga cikin isasshen fadalansa ne bai ci mu riha ma man yasha idan Allah ya turo wannan fadalan na rahmatul ilahiyya to Allah zai datar wanda ya so ne kaman samuwan annabi Muhammadu kaman sanin annabi Muhammadu kaman son annabi Muhammadu kaman kyautan annabi Muhammadu kaman girmamawan annabi Muhammadu kaman yadda kake jin annabi a cikin zuciyarka da yadda za a kira annabi ka ji shi a cikin zuciyarka ba kaga fuyudu adamuhu wannan min fadali rasulullahi ne kaga fuyudatur rahmati al-ilahiyya to me yake kwaranyowa rahman ilahiyya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yamna'uha mimman yasha Allah kuma yana hana wanda yaso shi yake ba wanda yaso kuma ya hana wanda yaso fa hadha huwa an-nazaru wannan shine kallon da ake nufi ma'ana fuyudatur rahmatil ilahiyya wal murad bihi abinda ake nufi da shi nazarul inayati wal muhabbati shine a saki maimaita maka nazarul inayati wal muhabbati liman sha'a min abidihi da abinda Allah ya so daga cikin bayinsa Allah ka kwaranyo mana min muhabbat min rahmaniyat min rahmati fadlika to rahman na fadalani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bayar faman asabathu nazara duk wanda ya samu irin wannan kallon min hajin nazarati daga irin wannan kallon faqas saida ya azirta duniya da lahira fa haza huwa nazaru shi yake nufi da wannan kallon Allah ya kalle mu kallo irin na soyayya wa ka kauli fi hadith al-akhar kamar yanda manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi kuma ma qala abdun la ilaha illa Allah bawa bai fadi kalman la ilaha illa Allah ba To la ilaha illallah, 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 illa fatakal lahu samawati, sai Allah ya keta sama, hatta yanzuru ila qa'iliha, har ya kalli mai fadan la ilaha illallah din. Fa hadha huwa alhadith. To hadisin yanda yake kenan, yanda yazo. Wa ta'ala Allah an tahjibu samawati an nazar ila al-abd. Tsarkiya tabbata ga Ubangiji. A ce akwai wani abin da ya tsare, kaga fatakas samawati. To sai Allah ya keta saman tukunna ya kalli mai fada. Kaga wannan aikin na yace. Sai Allah ya yi haka bayan ba abin da Allah ba ya gani. To ana nuna maka meye dalilin wannan, to shine illa fataka, sai Allah ya keta as-samawati sammai hatta yanzura ila qa'iliha, har Allah ya kalli mai fadan. Wa inna ma hadha an-nazaru, shi ma wannan ganin, huwa faydur rahmatil ilahi alal abdi, shine shi ma kwaranye ne, Ubangiji ne zai kalle bawan. Duk wanda ya fadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, to Ubangiji yana kallon ka. Kaga wancan tazihin yayi daidai da wannan kenan, kaga nazarullahi kenan ga mutum. To faba rahmatullahi ilal abdi, ma'ana rahman Ubangiji ya riski bawa, ma'ana man nazar ilayhi, idan mutum in Allah ya kalle ka, to kallon da kuma ba zai maka azaba ba kenan. Kaga wannan hadisin ya sake tabbatarwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala la ilaha illallah dakhalahi sini, duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya shiga binnina, wa man dakhalahi sini, wanda ya shiga binnina amina min iqadi, ya kubuta ga barin ba zan masa azaba ba. Kaga nazarullahi kuma shi ma nazarullahi, wa man nazara lahu ilayhi lam yu'azzibahu. Kaga in aka duba zaga kamar hadisin yana karfafa kansa da kansa ne, saboda channel ne a haɗe yake. Allah kai mana ka ba mu kuma albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatu khassatun, wannan rahama ce ta Ubangiji, khassa min indihi, ga wajensa, lil khawas ibadi, ga kebantattun bayinsa. Ai ba kowa ne ke yi faɗan la ilaha illallah ba, saboda haka wanda aka bashi faɗan la ilaha illallah an amintar da shi. Ashe Allah ya amintar da mu da ɗariƙan shi wa Ahmadu Tijjani, tunda a kowane rana sai mun yi la ilaha illallah sau 300. Wannan tilas ne, mun riga mun ɗaukan mu kanmu alƙawari za mu yi la ilaha illallah 300. To wanda kuwa za ka yi la ilaha illallah 300 a ƙarƙashin wulayarsa, ma'ana ya zamo shaidanka a wajen Allah dan ganin girmansa, za ka yi la ilaha illallah sau 300, to Allah zai kalle ka sau 300. Sau 300, wanda a ka'idan duk wanda Allah ya kalle shi sau ɗaya, Allah ba zai masa azaba ba. Allah ba zai masa azaba ba. To ƴan aljanna nawa kenan almajiran Shehu Tijjani? Yan aljanna nawa kenan almajiran Shehu Tijjani? A iya ka kalli irin iya hadisin, kuma ko ka yadda ko kar ka yadda, ba neman yaddanka ake ba, fahimtanka ake nema, ka ragewa kanka nauyi, saboda kyauta ne. Masu kuɗi ba sa nan, masu mulki ba sa nan. Ai akwai wanda yake da mulki amma bai da kuɗi, akwai wanda yake da kuɗi kuma bai da mulki, akwai wanda kuma aka hada masa gabaki daya. Me kai yayi akai? Ka hana kar arzikin ya zo masa, ka hana kar mulkin ya zo masa, baka iya ba. Saboda haka zaka iya hana fadalan Allah ya zo ga wanda Allah ya yi alkawarin ga abinda ya faɗa? Ba za a iya ba. Saboda haka wannan la mahalatin mutum ya yarda ya haƙura, ya san komai na Allah ne kawai. Yawa, amma zai iya in ya gagara haƙurin kuma, to ya ta shan wahala, iska na wahalar da mai kayan kara. In ji Hausawa ko? Takhariqu samawati, sama tana ketawa, tana ketuwa. Wa tanzilu ila sahiliha, za a saukar, tanzilu ila sahiliha, wato wanda aka kallan shine rahmatullahi ne tahriqu samawati sama tana ketuwa watan watun zalu ila sayidi a saukar da rahmar gama abucin summa yudakhiru lahu sawabaha sannan aka koro sai a jinkirtar da ladan yudakhiru laha sawabaha sai a jinkirtar da ladan wan nadaru hahuna abin kallo abin da ake nufi anan kullu muka ce wan nadaru rahmati shine kallan rahama wal inayati da kallan inaya la nazaru sifati ba irin kallo na sifa ba ba kallo na sifa ba fa inna basar la haqqi subhanahu wa ta'ala domin ganin Allah kullu al-khalaiqi na dukkan halitta munkashifatan li basari babu abin da ya buya gaban ganin Allah la yafa alai shay'un babu wani abin da yake buya wa hadha an-nazaru wannan ganin alladhi qulna wanda muka fada wa fassarna bi al-hadisa muka bayyana wannan hadisin huwal manfi fi al-aya shine wanda aka kore a wannan aya bi kaulin subhanahu wa ta'ala innal ladhina yashtaruna bi ahadi allahi samanan qalila ko wa imanin samanan qalila wa innal ladhina yashtaruna bi ahadi allahi wanda suke sayan alƙawarin Allah wa imanihim da rantsuwar samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum wannan ba su da rabo fid dunya wal akhirati Allah ya kiyaye mu wala yanzuru ilaihim yawm alqiyamati kuma Allah ba zai kalle su ba alladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa imanihim samanan qalila masu rantsuwa da Allah masu su kawar da alƙawarin Allah dan cimma burin su to ulaika la khalaqa lahum wannan ba su da rabo wala yanzuru ilaihim yawm alqiyamati kuma Allah ba zai kalle su ba kaga ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna ya ayyuhal ladina amanu ufu bil uhudi aw bil uqudi kaga nazari nazarun wannan ba kancan idan mutun yayi alƙawari zai ji Allah to kai wanda kuma ya kauce wa Allah ga kuma abin da zai faru a kansa ko wanda zai yi rantsuwa ba dan gaskiya ba dan abiya shi ko dan wani abu daban wanda ya kauce wa irin wa'annan duka to ga baki daya la yanzuru Allahu ilayhi yawmal qiyamati Allah ba zai kalle su ba ranar tashin kiyama to kaga la yanzuru Allahu ilayhi yawmal qiyamati tun daga nan duniya ba sai an ji ranar tashin kiyama ba Allah ba zai musu wannan irin nazarur rahmati wal inayati wal muhabbati ba saboda dukkan su la khalaqa lahum fid dunya wal akhirati ba su da rabo duniya da lahira Allah ya kiyaye mu wa nadaru hahuna yani bi huwa nadarur rahmati abinda ake nufi da kallan anan shine kallan rahama Allah ba zai musu ba rafa'ahu anazi ta'ifa almaskura an dauke wannan kallan kare kenan ashe kallan da Allah yake yi yana yi wa khasawa ne duna ba maganan na amma ba shine ainihin hadisin yake saki maimaita maka filaya fala nzuru ilaihim Allah ba zai kalle su nazarur rahmati kallan rahama ba kuniya an yi kinaya bi zalika da wannan an shidati gababihi saboda Allah ka gani daga tsananin fushin Allah ne washi dace iqabi da yadda kuma Allah zai kama su walahum azabun alim suna da azaba mai radadi lakin sai dai nafaina abinda muka kore na nazarur rahmati na kallan rahaman da Allah ba zai musu ba yu'aridna qawlu subhanahu wataala yayi mu'arada da fadin ubangiji mu'arada wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta wadaci komi da komi to alura da wannan wa rahmati wasi'at kulli shay'in waye rahman ne anan annabi muhammad ne fa wa rahmati rahmata wasi'at kulli shay'in ta wadaci komi da komi fatilkar rahmatu wannan rahman amma ana maganar ta amma wace hiya lil mu'azzib wa ghairihi hatta li ahli an-nari wannan ta wadatu jinkirinka ka samu dama ma baka shiga wutan da wuri ba rahama ne saboda haka rahmata ta ne ka ne jinkirinka jin dadin ka na duniya domin wanda yazo duniya ai yana cikin koda kafiri ne wa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ad-dunya jannatul lil kafiri ka gani kaga rahama ce ad-dunya jannatul lil kafiri, aljanna ce ta kafiri. To kaga ai man kafara, ai suna nan da yawa wanda suka kafircewa Allah kuma haka. To kaga janna za ta zama hiya lil mu'azzibun, wannan raman ta gane ga wanda aka azabtar da shi, wa gairihi, da wanda bai shiga azaban ba, hatta da ahlin nari, har yan wuta ma, dan akwai wani hutun da suka samu. Wa hadhihi rahmatu khassatun, amma wannan raman khassati, allati yanzuru biha li khalqihi, wanda Allah yake kallo da ita ga halittansa, fa hiya muqayyidatun, ita kuma tana a mata taqayidi. Fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna, na rubuta ta ko zan rubuta ta, lil ladina yattaquna, ga wanda suke jin tsoron Allah. Fa inna sahiba hadhihi nadarati, domin ma abucin wannan ganin, la yanalaha azabun minan nari, baya samun an aka kalle ka da irin wannan ba za ka samu, la yanalaha azabun minan nari, ba za ka samu azaban Allah ba. Kaga can an maida kallon ya zama biyu kenan. Wa rahmati wati at kulli shay'in, ko rahmata ta yi lawaci komai, sannan kuma wancan kallon nazarur rahmati ne wal inayati. To yaya bambancin ta khasatun wa amatun, saboda yanayin yadda abun ya zo, haka da ka lura ka gane in mutum mai ganewa ne. In mutum bai gane ba, babu wani abun da fake cikin jawharul ma'ani gabaki daya, sai dai an nuna maka darajar Annabi Muhammadu. Babu abun da ke cikin jawharul ma'ani darajar Annabi Muhammadu ne. Babu abun da ke cikin jawharul ma'ani darajar Annabi Muhammadu ake nuna maka ka gane. Wanda bai kai ya gane ba ne, bai san abun da ake yi ba, saboda haka in karatu yayi nisa, to gabaki daya sai mutum ya shiga hargitsi. Ma'ana ba zai gane ba sai kwakwalwarsa ta warware tukunna, ya gane me ake nufi. In kana ganin zaurance aka yi, to an yi zaurance ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba dan kai ba, dan wa'inda suka kai su gane. Kuma ba halin a ce dan ban fahimci chemistry ba, a ce kuma ba za a yi magana, masu chemistry su tafiyar da iliminsu. Dan ban fahimci turanci ba, babu dalilin za a ce wani da ina jin turanci, saboda tunda ni ban fahimta ba, ƙarya ne kawai a bari. Wannan ba gaskiya ba ne, ba gaskiya ba ne. Allah ya kiyaye mu. Wala tafdaha musawihi, ba za a bayyana musawihi fi mawqibil qiyamati, a bangaren ranar tashin kiyama ba. Ma'ana an dauke masa kenan, ba za a yi masa abubuwan da ya yi munana, ba za a yi masa tafdihi ba. Bali ya kuna mena ta'ibatul ladina, zai kasance daga cikin jama'a, alladina idza arada amaluhum, wanda in Allah ya bijiranta musu da aiki, alaihim istahayal abdu min zalika, sai bawan ya ji kunya daga za a nuna masa aikin sa, kai kaza kai kaza kai kaza ta mauji, kaga an boye kenan, kai kaza kai kaza kai kaza a mauji, an nuna maka illanka, amma kuma an ce ya fi maka. Akwai wannan. Ya kun subhana wa ta'ala, Allah zai fada, ana startuha indaka fi duniya, na sace ka a duniya, fala uakhizuka bihal yawm, yau kuma bazan kama ka ba. Shine ma'anan istighfari yana cikin wannan, Allahumma asturni, ma'ana astaghfirullah, abin da suke nunawa ga baki daya, Allahumma asturni astaghfirullah, ina neman gafaran ka, bi ma'ana ina neman suturan ka. Sai Allah ya ce to na suturta ka, amma zai kira da cewa gafartu laka. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana, to haka zai ce, to amma suturu ne, to amma bayan suturun karkashin sa gufuru, karkashin sa suturu ne, na suturta ka, tun na suturta ka a duniya, to na suturta ka ko a lahira ma ba wanda zai sani. Allah ka karbi tuban mu. Fala uakhidhuka bi izhab ka tafi, faqad ghafartu laka, ka gani go, ka ga ghafaran dai ya fito. Aw kama yaqulu, kamar ko kamar yanda ake fada, ma ma'anahu haza, fa haula'i wa innahum humul ladhina nazara ilaihim, sune wanda Allah ya kalle su bi nazarur rahmati, da kallo irin na rahama wal muhabbati da soyayya wal inayati da inaya, ja'alana Allahu minhum jami'an, Allah ya sanya mu daga cikin su baki daya, bima bi fadalihi, da tsantsan fadalansa, wa karami, da karamtinsa, bizahir rasulullahi ba za huwa nazarul mazkur wannan shine ganin da ake fada fil hadisi cikin hadisi wa qarqala fil hadisi at-tazih yazo cikin hadisi at-tazih wa man nazara Allahu ilayhi duk wanda Allah ya kalle shi lam yu'adhibahu ga gani ba zai masa azaba ba lam yu'adhibahu ba zai masa azaba ba yanta warada fil hadisi yazo cikin hadisi na biyu kenan bayan nazaru mun fadi ya nazaru kowa ya fahimci me nazarul lahi ko insha Allah ina ganin wanda bai fahimta ba ya ci gaba da salatul fatihi ya ci gaba da salatul fatihi in bai yi salatul fatihi ba yana neman ya fahimta ne yayi salatu annabi dan Allah ya buɗa masa ya gane me ake neman a ganar me ake neman a sanar me ake neman a fahimta shi ba ilimi ba a fahimta yin karatu daban fahimtan karatu daban yawa yin karatu daban fahimtan karatu daban idan mutum ya sa mizanin fahimtan yanda ya fahimci karatu kawai haka karatun yake to ya sha wahala ya sha wahala domin da ka ga bangarori fahimtan yana zuwa daban daban wani ya fahimci abu guda 10 wani ya fahimci 100 da kalma daya 100 to kai mai daya kaga kuma kace da kai tsallan tsiya da shi ta ina yanda ka fahimci idan masalan harawo ya maka sata yanda ka tsaya akan fahimtan ka kenan tunda ya maka sata a yanke hannunsa kawai barawo ne to wani kuma ya gane wannan satan rahama ne kuma aka maka yanda wani yake cika baki wani kuma a wannan lokacin yake cewa alhamdulillahi ashe ya kai a masa sata shi kuma fahimtan sa Allah ne ya girmama shi kai kuma fahimtan ka ba haka bane to yaya zaka dauka sai ka ce kuma duk wannan fahimtan ta tafi iri daya kuma hakan ne idan an maka satan ko mutun yana cikin rashin lafiya a jefe ka da ciwon kai matsananci ko ciwon ciki matsananci kana iyu kana kuka kana kuka Allah ya yi mu Allah ya yi mu wani kuma ana jifan sa da wannan ciwon shi kuma a lokacin yake ƙara godiya wa Allah ya zama wani Allah kenan bi ma'ana Allah ya kalle shi ya duke shi ya sa shi daga cikin mutanansa to ya zaka yi da irin wannan kuma kowanne haka abin yake kamar yanzu yanda kake in kana ga yaron kai musulmi ne wanda yake ba musulmin ba in kana gadaran shi wani abu ne kana kyaran sa kana zagin sa to yanda kake kyaran sa kake zagin sa sai ya zama shi zai cece ka kuma ran tashin kiyama haka abubuwan suke ka fahimta haka ko baka fahimta ba ko kuma kai kawai ka riga ka tsarkake kanka ka nuna kawai kai ka shiga aljanna ka gama ba haka abin yake ba wallahi alam yan uwa dinga lura da fahimta kuma ayi karatu ne kuma karatun ayi a wajen malamai haka mai ta'alimi yake cewa in zaka dauki karatu ma ka dauka a wajen mai dan tsawon shekaru mai shekaru ya ci baka yana gani akwai kusa da Allah ana tafiya amma idan ka je ka dauki karatu wajen yaron da bai dauki talqinin karatun a wajen manya ba to za a buga eh wannan damuwa ne Allah ya kiyaye warada fil hadisi yazo cikin hadisi qala alayhi salatu wassalam manzo Allah ya ce ma min qalbin babu wata zuciya illa wa huwa bayna isbi'aini min asabi'i rahmani babu wata zuciya sai tana tsakankanin zuciya tana tsakankanin yatsu guda biyu ne na ubangiji rahmanu yukallibu kayfa sha kuma ubangiji ne yake juya zuciya kaga Allahumma ya musarriful qulubu sarrib qalbi ila muhabbatika wa muhabbati rasulika wannan haka abin yake to al kalama huna ala al izbi in aka ce maka yatsu na ubangiji izbi me ake nufi da asaliu wal al ismu rahman da kuma izbi rahman min asali rahman yatsu kaman a kadarta in aka ce yatsu haka sunan abin yazo to amma hakan yatsun shine manufa su a wajen wahabiyawa haka ne mu kuma a wajen mu sai mu ce yana cikin kudura na Ubangiji domin yatsu kudura ce kaga ayyukan libu ha kaifa sha'a Ubangiji yana to izbiu nin wa lal ismur rahman ar-rahman far-rahman huwa min asma'i martabati farko ku dinga lura wannan zamu fara shiga wani lissafi ne karatun zai tafi da lissafi ismullahi ar-rahman ismur rahman far-rahman huwa shi wannan rahman huwa min asma'i al-martabati yana daga cikin sunaye ne na martaba sunaye ne na martaba saboda ka akwai asma'ul martabati to sunan martaban nan wayya martabatul uluhiyya martaba ce ta ilahu martaba ce rahmaniya kaga dai ce allahu sai ce arrahmanu allahu huwa arrahmanu allahu arrahmanu to rahmaniyan nan sifa ce ta suna wanda Allah ya dauka ya sata a gunda yaso to wayya martabatul uluhiyyatu martaba ce ta ila laysa min asma'iz zati ba sunan zati bane baliya ismul martabati ismul zati daban ismul markabati daban ismul zati daban ismul markabati daban kal azimi kaman mai girma wal kabiri wal jalili kaga ni nan asma'iz zati kal azimi kaman al azim kaman al kabir kaman al jalil kaga rahmanu ba azimu bane ba kabiru bane ba jalilu bane saboda haka rahmanu ismul martabati ne ba ismul zati bane to wannan fa shi ma sai allura domin daga nan ne zamu fita za mu shiga kowane martaba ka gane ga irin abin da ake nufi anan ne in aka zo mutun sai ga an jona duk abubuwan an jona shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma mutun ya kamar cewa an yi kuskure ne ba kuskure bane jahilin abin ne domin waɗanda suke kawo wannan sun fi kowa sanin Allah in dai baka yi irin nasu ba to kuwa kana kasar su ne amma in ba haka ba to domin ka gane a ce maka sunan ma kawai ka gane bambancin ismul markabati da ismul zati shi kansa an aka tambaye mutum yaya zai iya bambance to anan ne za a yi ta kare wai ma an yi humadu wai ma an yi zammu Allah ya kiyaye fa innal asma'a zati domin sunaye na zati la ta'allaqu bi halil khaliqi babu la taya ga halitta amma wa asma'ul martabati kaga sunaye na martaba kulluha muta'alliqatun bil mahluqati ina fata an gane ana ji dai asma'ul martabati duk suna na martaba yana iya rataya da sunan halitta amma sunan zati illa ilahu sai dai Allah kaga arrahmanu siffa ce wanda take iya sauka akan halitta saboda haka manzon Allah shine rahmanu kaga wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta yalwaci kowane irin abu manzon Allah ne an gane saboda haka ana rahmatun muhudatun kaga ya faɗa da kansa ana rahmatun muhudatun ni rahma ne mai shiryarwa kaga wannan saboda haka arrahmanu alal arshi istawa hadaran annabi Muhammad ne to damu shiga ko zamu shiga za a yi hakuri da mu mun fada a gane annabi muhammadin shine yake kan komai shine kan komai lian al uluhiyata domin uluhiyya ijtabat wujud al makhluqati me ya hukunta samun dukkan halittu ai ilahu ne ko min gairi hajjatin bil ilahi lahum Allah yayi wani halitta ne dan yana da bukata jikin sa Allah bai yi wani dan yana da bukatan sa ba wa inna mal makhluqatu su halittu iktabahum kamal uluhiyya ubangiji ne yasu dan kamala kawai yayi ne dan cika yawa likaunihim abadan domin kasancewar su har abadan ya abuduna Allah ta'ala domin su ne suke bautawa Allah kaga kamala ne Allah yayi halitta kamala ne yaya halitta ne dan kamala da isuwa da cika da batsewa ya cika ne saboda haka yayi wayannan wanda kuma yayi su ku bai ba ayi ku dan Allah yana da bukata a gare ku ba amma yayi bai da niyyar kowa bai sai zauna lafiya ba sai ya neme shi saboda haka zai masa ibada ya abuduna Allah suna bautawa Allah wa yasjuduna lahu wa yastabihunahu suna yi masa sujudi suna masa tasbihi waye martabatul uluhiyya martaban ilahi kenan ubangiji shi ya halitta gaskiya ne amma ya halitta baya bukatar komai a wajen halitta amma su halittan an yi su ne dan kamala dan kowa ya zamo yana jin Allah yana masa sujudi yana masa tasbihi yana bauta masa kuma kowanne ne wa in min shay'in illa yusabbihu to ka gani wa in min shay'in babu wani abin da baya tasbihi wa ubangijin sa to amma ku gane ga wajen farkon karatun nan ne za a dawo tukunna ku dauki saiti dan na ga muku za mu shiga rabe dukkan halarorin da su zo daga nan halarorin da su fito ka gane menene ismul martabati ka gane menene ismul zati idan ka dauki ka gane menene ismul martabati to ka san ismul martabati ana jona shi ne da halitta saboda haka rahamanu sunan martaba ne ba sunan zati bane ka gane al-azimu al-kabiru al-jalilu shi kuma ismul zati ne to ka gane wannan suna shi kuma lil khaliq ne wannan ya cancanci zatin Allah ne to jona sunan guda daya shine zai rikitar da kai saboda ya fi kusanci da rahama wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmatullahi wasi'at kulli shay'in ay mahluqun ne lillahi min khaliqihi subhanahu wata'ala daga cikin halittarsa akwai mai suna rahmanu waye rahmanu shine manzo Allah saboda haka ismun lil martabati ne Allah ka taimake mu Allah ka fahimta da mu na'am fal uluhiyya ita uluhiyya hiya martabatul ilahi ita ce martaba ta Allah kenan al ma'budul haqi wanda ake bauta masa da gaskiya Allah kenan wa man akbaraha ismur rahman wane ne mai girmanta shine sunan rahman ya biyo baya daga ilahu sai rahman to waye ke sama da annabi muhammadu shine kawai saboda haka shine kullun na fada second command jawahirul maani wallahi dole a dinga zaginta dole a dinga in aka ce an aka kira ma jawahirul maani sai ka ji kaman an kira maka coci ko wani gunki saboda har ɗan ɗariƙar suna damuwa da hakan saboda ina ce to in kun isa ku karanta jawahirul ma'ani lokaci ne idan lokaci yayi sai an bayyana jawahirul ma'ani fiye da wannan yadda muke fama a yanzu sai an kawo lokacin da Allah zai yi sai an fito da komai na ta daidai ai akwai tijanul gawani sharan jawairul ma'ani tijanul gawani sifili ɗaya ne amma ya tattara ya maka wani irin fasara ne garin ka fahimce shi sai ka ƙara shiga duhu tijanul gawani na shi Ahmadu Sukari ne na same shi a Misra sharan jawairul ma'ani ne sifili ɗaya ne irin wannan Allah ne ka taimake mu kawai wa min akbariha ismur rahman madi girman ta shine ismur rahman fa innahu muhidun bi jami'il asma'il wujudi rahmaniyan nan ta kewaye dukkan asma'ul wujudi ta kewaye dukkan asma'ul wujudi rahmaniya ilahu ولا يهدون بشيء إلا بما شاء إلا بما شاء ولا يهدون بعلمه إلا بما شاء تو ممن شاء الله يسع رحمانيا تكي ويكون إلن إلن كما سبقني إلا بأيك وإستثنائي إلا بما شاء sai wanda Allah ya so to wanda Allah ya so din kuma rahmaniya siffa ce ta martaba babu wani abin da zai cewaya tunda aka ce illa ma sha ai riga shi gaban maka da sunan rahmanu saboda wa rahmati wasi'at kull shay'in rahma ta ba igon da bata shiga ba kaga kenan ai muhidun ko ba muhidun bane muhidun bi kull shay'in manzo Allah ne kuma tutuna kuma hakan ne kaga fa innahu muhidun bi jami'il asma'il wujudi dukkan wani sunaye na kaunu wa fil hadisi innama qaddama al wujud an qaddamar da wujudi ne kullahu bi asma'il lahi ta'ala da sunayen Allah az-zahiratu wal batinatu na zahiri da batini wa jami'al asma'i dukkan sunaye allati ya talaba al kaunu wanda kaunu ke neman ta ita ma mai hada cikanta wa kamali ita ma mai ha baki dayanta wa kamali hada cikanta al asma'u ta'ata al hidatu asma'ir rahman sunaye wanda take kewaye da karkashin ta kewaye da sunan Allah rahman da rahmaniya komai ya samu li anna hadha al ism domin wannan suna minun alfaidu shine kwaranya ala jami'il wujudi ga dukkan kaunu wa bi hadhihi alhaysiyati to tanan ne zaka gane qaraba ismul a'azami aka samu dangancin sunan Allah alazimul a'azam la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya faɗa fi bismillahi rahamani ya faɗa akan bismillahi kaga Allahu sai ne arrahmani arrahmani sai arrahim kaga ni kun fahimta ba ne ke nufi ni qaraba wannan qarab ismul azam menene aka samu kusancin ismul lahi alazim da sunan Allah ismul lahi alazim ya aka same shi ga rahmanu ga ismul lahi alazim ga Allahu ga Rahmanu to Allahu da Rahmanu nan qaraba akwai abin da yake tsakani babu abin da yake tsakanin Allahu da Rahmanu saboda haka yadda sunan Allah ya zama ismul azim ne haka sunan annabi Muhammad ismul azim ne shine ma bainahuma ma bainaha wa ismul akbari tsakanin ta da sunan Allah mai girma illa kama bainal bayadil aini wa sawadiha sai dai kaman bambancin farin ido da bakin ido ba gane ba bambancin ismullahi alazim da bismillahir rahmanir rahim to bismillahir rahmanir rahim ne ai dan dunkule maka karatun akai ai bismi allah ne sai me kuma saboda haka bismillahir rahman rahim daidai yake ka kira sunan Allah jalala ismullahi alazim shi kadai in ka kira shi domin a sunayen babu akbaru ismin babu wani girma babu wani suna da ya wuce ismun martabatin ba ismun zati ba ismun zati alazim alkabir aljalil musali ismun martabati arrahmaniya ne to idan ka hada ismul martabati da ismun zati zaka ga sunan Allah yadda yake ismullahi alazim to annabi Muhammad ma yana da ismullahi alazim matsayin arrahmaniya anji anji go karatu ne nisa ta ma baina ha ismul akbari tsakanin sunan Allah suna ma baina ha tsakanin ismul lail azim da ismul akbari da ismul lail akbar illa kama kaga ai akwai ismul lail azim akwai ismul lail akbar كبير الأكبر اسم الله العظيم اسم الله الكبير أنغاني اسم الله الأعظم واسم الله الكبير ده بمبنشي أي ده بمبنشي اسم الله العظيم لاسم الله الأكبر ده بمبنشي to ismullahi alazim da ismullahi alakbar gabaki daya sunaye ne guda biyu kowanne akwai abubuwan da yake da shi ake ganewa to anan da ka gane ai Allahu arrahman ne Allahu arrahman ne wannan ismul zati ne wannan ismul martabati ne arrahman ismul martabati nan kuma babu wanda yake da wani suna da ya kai wannan shine ismul martabati shine yake sama da komai to tsakanin ismul lail azim da ismul martabati tsakanin su ismul ma baina ha wa ismul akbari illa kama baina al bayad al ain wa sawadiha sai dai kaman bambancin kwayen ido farin da bakin aya cuɗe suke waje daya a cuɗe suke waje daya kullana sai muka ce to kawo ka dawo farrahmanu arrahmanu nan sifatul martabati huwa min akbaril asma'il ilahiyya ka gani yana daga cikin mafi girman sunaye na ilahu likauni asma'il wujudi domin sunayen kaunu kullaha dukkanta ta tahi bane yana karkashin mulkin rahmaniya ne falansa shawun fil wujudi babu wani abu a cikin wujudu ya kharijo ayin khidatul rahmatul ilahiyya wanda zai fita a karkashin a ce rahmaniya bai san sunan ba a cikin halittan Allah akwai wani suna da ya fita an da'iratin al da'iratul khiyar wanda ce annabi bai san shi ba babu to wannan shine ake kira rahmatul ilahiyya shine wa rahmati wasi at kulli shay'in shine rahmata ta wadace komai wa li hadha al amru to in ka duba wannan aurin wannan lamarin wa qala istiwa bi hadha al ismi ala al arshi an yadda istiwa ya tabbata ne da wannan akan wannan al'arshin wannan istiwa'in bi hadal ismi wannan ismun rahmaniya ita ce take kan al'arshi da kauli subhanahu wa ta'ala saboda fadin ubangiji arrahmanu alal arshi stawa rahmaniya nan ta daidaita akan al'arshi to wannan so Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa zalla aqdamul mufassiruna dewa masu tafsirin arrahmanu alal arshi stawa kafafuwan su ya basu gane cewa annabi Muhammad bane sai suke kadartawa rahama ubangiji ne da wannan to kuma ismu martabatin ne
ba ismul zati bane.
Sai Shehu Ibrahim yake faɗa a cikin tafsirinsa, yake cewa a yanayin abin yanda yake masu tafsiri da yawa sun Ar-Rahman Allah rashin sawa sai suka ɗauka Ubangiji ne. A'a, ba Ubangiji ba ne, manzo Allah ne. Manzo Allah ne, kusancinsa da Allah ne aka kasa gane shi. Kusancinsa, kusancin manzo Allah da Allah sai zama ba iya gane shi ba. Kuma shi Allah ba ya raba kansa da annabin. To da ba a gane shi ba sai suka tafi a kan haka fahimtar take. To abin yanda yake sai ce, na farko ruhi an kasa shi kashi uku ne. Ruhin muminai yana sama ta farko, ruhin annabawa yana kursiyu, a kursiyu yake. Dukkan ruhin annabawa da mursalai yana kursiyu ne, amma ruhin sayyidina rasulullahi yana al'arshi ne shi kadai. Ruhin sayyidina rasulullahi yana al'arshi ne, amma duk ruhin da ka sani yana sama ne, tsakanin kuma malakutu yana alamar malakutu ne. To jabarutiya shi kuma ruhin daga alamar malakutu zuwa kursiyu, anan ruhin dukkan annabawa yake, da annabawa da mursalai. Amma hadaratul al'arshu manzon Allah shi kadai ne a gurin, baya haduwa ruhinsa da wani, shi kadai ne. To kaga abin da Shehu Jaji ce kenan, Ar-Rahmanu Allah al'arshin sawa yace sifatul rasulullahi, yace wannan manzon Allah ne, sifatul rasulullahi manzon Allah ne. Allah ya sa ana fahimtar karatun, amma karatun yana da ƙarfi ƙwarai da gaske. To kuma hakan ne shi yasa a ƙa'ida nafila wutiri ya fi kowanne daga cikin, saboda wutiri nawa ne, raka nawa ne, to ai hadarin Annabi Muhammad ne. Wutiri ya fi komi a cikin nafila ƙarfi, ya fi shi ne. Kama anna usbanu wa ta'ala istawa ala haqiqatul insan, ka gani ko ya istawa ala haqiqatul insani, akan haqiqan dan adam shine mutum, bi ismihi Allah, ka gani, bi ismihi da sunayensa Allah. Fa kana al insanu, sai zama shi insanu huwa arshullah, shine al arshin Allah. Insanu din shine arshullah, li istiwaihi li ismi Allah, saboda Ubangiji ya daidaita. Ai Allah, kuntu kanzan mahfiyyan lam urabni, akwai matakin da aka bi ai halitta suka gane Allah ko babu? Saboda haka matakin da aka bi dan buruzi, dan bayyana, dan Allah a gane Allah, an bine ta wajen wa? Shikenan, shine arshullah, shine gadan Allah, shine gadan Allah, shine Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Istawa'in daidaituwan Allah ya yi a kan Rahmanu ne. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kewaye komi da ilimin. Walaysa bil wujudi mawjudan, babu wani abun samu a cikin samamu, yasawa alayhi subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ya daidaito a kansa, bi hadhal ismi sharifi, da wannan suna, illa hadhal insanu, sai wannan mutumin. Hal ta'al insanu hina min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura, kaga anan ne in ka lura sai ga wati ne wazai tuno tsuri sino hadhal balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Watakila an gane. وهو الذي أعطاك shi wannan insanin ataka hamluhu shine kawai iya daukan Allah babu wani a cikin halitta wanda iya daukan rabbul izzati in ba annabi muhammadu ba wa laysa fil wujudi man yatiqu hamlu tajalli bi hadha al ismi babu wanda ya ise ya dauki wannan sunan na rahmaniya kusa da rabbul izzati illa al insanu sai wannan mutum سيدنا أم لنا رسول الله كما أن صلى الله عليه وسلم كما أن سبحانه وتعالى كما أن أبنجي استوى على حقيقة المحمد يا كاغنيو يا استوى إني على حقيقة المحمد يا باسم العظيم الكبير دي استوى أكان سنن أن حقيقة المحمد يا اسم العظيم الكبير سنة متي جرما مي جرما الذي لا تعرف له كيفية وانا باسن يا كيفية سيكيبا ولا يتيق حمله في ذلك با واندي إسي أوكي النبي محمد أشكم با واندي إسي أوكي الله إلا هو سي النبي محمد فهو محل استوائه تواند شيني محل استوائن النبي محمد استوائن أبنجي أشكم النبي محمد أنغاني أنجي نعم توك زين كوكو ما سلاتي أما كم وانن شيني أصلين كراتن كبارا كداو دجا أكم إسبوع رح دام كوما إسبوع فا إذا كوما أما أغاني أسلين كراتون سوناني نمرتبة ده سونان ذاتي سونان مرتبة دبن سونان ذاتي دبن ده سونان مرتبة سونان يافتوني ده حضران سيد الوجود الرحمن ده من الرحمن ده ونن الرحمن ني شينيكي ورحمتي وسعت كل شيء كومي سيدي جونا rahmati wasi'at kulli shay'in komi sai da jona ya hada igiyarsa da rahmaniyarsa to rahmaniyar ita ce annabi muhammadu wala yahiduna bi shay'in min ilmihi wala yahiduna bi shay'in ba wanda ya ise kewaye min ilmihi illa bima sha'a to illa din bima sha'a sai wanda ya so to wanda ya so din sayyidina rasulullahi ne yana ciki to shine kuma aka fasa maka kadan ka gane kaman ya mashar jinnu wadin inna salatu mu an tanfuzu min qadari samawati wal ardi saka illa ashe ba za ku iya hawa sama ba sai kuna da tsani to illa din nan tunda yace illa bima sha'a sai da wanda Allah ya so to bima sha'an din shine ismul martabati ya fito shine rahmanu daga Allah ko ina wallahu alladhi la ilaha illa huwa arrahman ka gani la ilaha illa Allah arrahman bismillahi arrahman haka ne da ka dinga tafiya da shi in ka dauko wancan arrahmanin dai shine na biyu to rahmaniyan ita shine madauka shine mahallin tajallin mahallin buruzi mahallin zuhuri mahallin ma'rifatul kaun walau lahu ba dan shi rahmaniyan ba to da kaunu ba ta kasance ba ya rab kulna sai muka ce ar-rahman huwa muhidun bi kulliyatil wujud rahman shine wanda yake waye dukkan kulliyatil wujud wa bihi istawa ala al-arsh to da shine aka istiwai akan al-arsh li'anna fil arsh nasbun domin al-arsh nasba ne na jami'il mawjudati na dukkan wani mawjud babu wani abin da ya samu a cikin mawjudatu ba samu nasban sa da al-arsh ba فلذا استوى عليه باسمه الرحمن فلذا دان هكا ني استوى عليه باسمه sai Allah ya yi istiwai a kansa da sunansa na Rahman. Wani sifatul arshi bainal mawjudati, shi an nasabta al'arshi ne tsakaninsa da samamu li sharafihi, dan daukakansa. Kani sifatul qudub bainal alami, kamar yadda aka sa qudubi a tsakanin alam. Wa qarwarada hadisi ya zo anna al'arshi sallallahu ta'ala ya tambayi Allah, kale ce ya rabbi, ya ubangiji, limadha halaktani, dan me ka halice ni? Qala lahu rabbuhu, sai ubangiji ya ce subhanahu wa ta'ala, litaqi ibadi, saboda mai tsoron Allah daga cikin bayina, min nuri hujubi, daga hasken hijabina, daga haske na hijabi. In haske ya tafi ya tafi ya tafi, ai ba ka gani, yanzu aka kashe ma ido, sai ka ga mai bayan hasken, ba abin da kake gani. To hasken ne da yawa, to anan ne aka halicci rahmaniya, kujerar rahmaniya baya yiwa a gani. To amma dan haka aka yi, wallahu alam. Za mu tashi anan isbu'un nan tukunna, ko kuma wa ma ma'anar isbu'u, huwa fi lughati, a cikin lugha, juz'un min ajza'il yad, yanki ne daga yankin hannu. Numinu, mun ba da gaskiya, anna lillahi asabi'a, Allah yana da yanda yace yatsun kudura. Lakin naqulu, sai da mu ce innal asabi'a, wannan yatsun hiya muta'alliqatul mashi'atihi, ya rata ne da yadda yaso. Fal mashi'atu, shi ko mashi'a, bi manzilatil yadi, yana matsayin yadu. Wal muta'alliqatiha, da abin da ya rata da hannu, bi manzilatil asabi, shi kuma yana rata da al'asabi. Wa kadal qudratu, to hakan aka kira shi da qudura, bi manzilatil yadi, shi ma hannu ne. Wal muta'alliqatiha, da abin da ya rata da yatsun, bi manzilatil asabi, sai a ce yan yatsu. Wa tasniyatun, wato biyun ta wannan dai asabi cikin yan yatsu, haise qulu, gurin da yake cewa baina isdi aini min asabi arrahman, tsakanin yan yatsu gurin daga yatsun na kudurar ubangiji. Ma'ana anna kullu qalbin, dukkan wani zuciya, huwa maqamun baina amrayni, duk wani zuciya yana wani matsayi a cikin lamari guda biyu, ilahaini na ubangiji, ilahiyin. Amrun, lamari ne min muta'alliqatil mashi'ati, wanda ya rata da mashi'a. Wa amrun, akwai kuma min muta'alliqatil qudrati, wanda ya rata da mashi'a da qudura. Fa kullu qalbin, kowani zuciya, hina izin baina amrayn, yana tsakanin al'amari guda biyu ne. Amrun min maqtadatul mashi'atil ilahiyya, ga abinda aka hukunta na mashi'a ilahiyya. Wa amrun min maqtadatul qudratil ilahiyya, da al'amari wanda kudura ce ta ilahiya ta kudurta ta. Fa hadha ma'anal asabi'u, wannan shine ma'anan yan yatsu, wato wannan kudura da mashi'a kawai. Alhamdulillah, Allah ka fahimtar da mu, ka ganar da mu, ka yardar da mu, ka sanar da mu, ka kara mana san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب